yau ne kuma 25 ga watan 12 ne shekara 2017 zamu kawo muku irin wayanar da aka toya a gasar league league na kasashen nahiyar Turai daban-daban inda ake fafatawa a gasar league din zamu fara ne da kasar England inda kasar England bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 19 ranar Juma'a da ta gabata kungiyar kallon kafa ta Arsenal ta tashi canjin a gidan ta 3-3 tsakanin ta da Liverpool a ranar Asabar kuwa kungiyar kallon kafa ta Everton sun tashi babu ci tsakanin da kungiyar kallon kafa ta Chelsea Chelsea City a gidan ta lallasa Fadiman da kwallo hudu da nema sai West Ham ta kashi a hadin Newcastle United a gidan ta kwallo hudu da biyu ita kuwa kungiyar kallon kafa ta Swansea City sun tashi kunnen doki 1-1 tsakanin su da Crystal Palace sai Southampton da Fulham da 1-1 tsakanin su da Huddersfield Town Stoke City a gida ta doke West Bromwich da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion ta samu nasara kan Watford da kwallo ɗaya mai ban haushi Burnley a gida ta sha kashi a hannun Tottenham da kwallo uku da nema kungiyar kwallon kafa ta Leicester City sun sulhunta 2-2 tsakanin su da Manchester United inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din take ci gaba da jan ragaman teburin na Premier League da kasar England a mako na 19 da maki 55 Manchester United tana mataki na biyu da maki 42 sai kungiyar kwallon kafa take mataki na uku da maki 39 idan muka leka kasar Spain kuwa a bangaren La Liga na kasar inda ake wasannin mako na 17 kungiyar kwallon kafa ta Real Betis a ranar Juma'a ta kashi a hannun Atletico Bilbao da kwallo 2-1 Espanyol ta doke kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da kwallo 1 mai ban haushi a ranar Asabar kuwa Real Madrid sun sha kashi a hannun Barcelona da kwallo 3 da nema a gasar da suka yi na El Clasico a bangaren La Liga Valencia kuwa ta sha kashi a hannun Villarreal ne da kwallo 1 mai ban haushi sai da Portugal la Corona ita ma bata ji daɗi ba inda Celta Vigo ta doke ta kwallo 3-1 a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona take jan ragaman da maki 45 a saman teburin a wasannin mako na 17 kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid tana mataki na 2 da maki 36 sai kungiyar kwallon kafa ta Valencia wacce take mataki na 3 da maki 34 idan muka leka bangaren sai da sanin wasan kwallon kafa ta duniya inda ake yi dab da shigaga cinikayyar yan wasa a watan Janairu 2018 kocin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Pochettino ya ce club din sa ta shirya wajen sayo wayansu kan wasanni a watan Janairu na irin su Ross Barkley na kungiyar kwallon kafa ta Everton da Lucas Hou na Manchester United Pep Guardiola yana sha'awar ganin ya so dan wasan take na kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk mai suna Price ɗan shekara 24 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana ta jera sahu ɗaya da Manchester United da kuma ta farata ta Chelsea wajen zawarcin dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen da suna Leon Bailey da kungiyar kwallon kafa shi ko shugaban kungiyar kwallon kafa ta Monaco ya ce ba su tunanin sayar da take dan wasan Thomas Lemar a watan Janairu nan Manchester City tana zawarcin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan mai suna Leonardo Bonucci da kungiyar kwallon kafa ta Juventus na zawarcin Ayon daga kungiyar kwallon kafa mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta Espanyol daga karshe kungiyar kwallon kafa ta Roma tana zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan mai suna Joao Mario a wannan watan Janairu a mazaunin aro haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan din na bukatar ɗauko dan wasan bayan Roma mai suna Emerson da ya dawo kungiyar a matsayin aro iya abin da ya sauka kenan daga dandalin biyoyi huta lafiya